babu kam al-khabariya babin kam ta bada labari laraba suna da kam guda biyu amma hausawa guda a gare su zai ka ce kam bala'i ni za kai malakaci to kam dan hausawa guda ce kam bala'i to amma laraba kam guda biyu a gare su akwai kam al-istifhamiya akwai kam al-khabariya kam al-istifhamiya ita ce ta tambaya kamar kace kam kitaban qara'atuhu yau litahi nawa ka karanta kam dinaran a'taitahu yau dinari nawa kai sadaka da shi to in kaga abin da ya biyo bayan kam yayi wasali sama to shi ake ce ma kam al-istifhamiya kam ta tambaya kam kitaban hafiz qara'atuhu kam dinaran a'taitahu to idan kana son abin ya zama ba tambaya ba labari kake bayarwa abin da ya biyo bayan kam sai kai mai wasali kasa kam kitabin qara'atuhu wai Allah dai sai litahin da karanta kaga nan ba tambaya bane labari kake bayarwa kam dinarin a'taitu Allah dai san dinarin da nake kyauta da shi dan haka in kai wasali sama tambaya ce istifhamiya kam istifhamiya in kai wasali kasa kam khabariya ya ga ya zabi ya kawo kam khabariya tare da abubuwan da ke wasali kasa tun daga huruful jarri da huruful qasami da idafa kaga duk wasali kasa ne to tunda magana wasali kasa ake yi sai zo da kam al-khabariya amma mai wasali kasa wajrur bikam ma kunta anhu mukhbira mu'azziman liqadrihi mukabbira taqulu kam malin afadatu yadi wa kam ima'in malakatu a'budi wajrur kai wasali kasa bikam da harafin kam ma kunta anhu mukhbiran a inda labari kake bayarwa ba tambaya ba labari kake bayarwa mu'azziman sanda kake girmamawa li kadrihi ga girman abin da ka bayar mukabbiran kana ganin girman abin da ka bayar to shikenan a lokacin sai kai kokari kai wasali kasa taqulu zaka ce kammalin kammalin afadatu yadi Allah kadai ya san dukiyar da hannuna ya bayar dukiyar da hannuna ya bayar Allah kadai ya san dukiyar to kaga da istifhamiya ce tambaya kake son yi ya zakai sai ka ce kammalan kammalan afadatu yadi da Allah wai hannunan nawa dukiya nawa ya bayar kaga tambaya kake yi to amma tunda mun ga wasali kasa bayan kam to mun gane kam khabariya ce ba istifhamiya ba kammalin Allah dai ya san dukiyar da yake a fadatu yadi hannuna ta ba da shi wa kam ima'in da yawa kuyangi mata malakar da hannuna ya mallaka wa a'budi da bayi maza mana hannuna ta mallake bayi maza da bayi mata to kaji kam khabariya to ya kam istifhamiya take kam istifhamiya tana can gaba inda yake cewa wa kam idza ji'ta biha mustafhima fansib wa qul kam kawkaban tahawis sama ita kam istifhamiya in ka zo da ita mustafhiman kana tambaya fansib wata li sama zakai wa qul sai ka ce kam kawkaban tahawis sama kaga tambaya ce kake wannan baitin na istifhami shine asalin rubuta mulhatul i'rabi mai maka mai mulha yana zaune da diya tai saman dakin din gida ne sai diya tai ta tada idanunta ta kalli sama sai ta ce ya abati kam kawkabin tahwis sama ya kai babana tauraro nawa sama tattaro ma'ana tauraro nawa a sama to madadin ta ce kam kawkaban sai ta ce kam kawkabin kaga labari ne ta kabashi baba akwai taurari da yawa sama shine ma'anar da ta ce sai ce na'am ya bunayyati lalle akwai taurari sama tace la ya abati kam kawkabin tahwis sama ya kai baba tauraro nawa a sama wai tambaya ce take istifhami ne shi ko ya san tayi wasali kasa khabariya labari take bashi sai ce ajal ya bunayyati tace la ya abati kam kawkabin sai ce la ya bunayyati quli kam kawkaban tahwis sama yara larabcin ki wasali sama kam kawkaban tahwis sama baba tauraruwa sama tauraruwa nawa a sama to ka kin ga idan kika yi wasali sama sai in gane istifhami ne amma in kin shekara ce man kam kawkabin tare sama ce mace dai zan yi ajali ya bu ne yace lalle akwai su taurari sama dan labari ne kike bani alhamdulillah.